zuciya idan gaki
ai mummuni wuri idan gaka
ashe akwai kauna
ga gida ina zaka
bara na zanzana
sufa adawa yankinka
wuri akwai kauna
saura rizan kirarinka
Most acts mates.